umarnin gwamnatin da ya biyo bayan rashin fahimtar juna da karton kasa da nuna wa juna ya za da ya barke tsakanin ƴaƴan ƙabilun Karinjawa da kuma ƴaƴan ƙabilun Murkunawa da ke yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla biyu da kuma ƙone ƙauyuka sama da bakwai har ma da asarar dukiyoyi da dama. SP Usman Abdullahi shi ne dai kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban wadda kuwa ya tabbatar da afuwar lamarin
samun ƙone a ƙauyuka kamar guda bakwai na kuma su ƴan ƙabilan Murkunawa ne wadda ake tuhumar cewa su ƴan ƙabilan Karinja su suka je suka sa wuta a wannan garuruwan wadda gidaje da masu ƙone wadda a yanzu haka an sake shiga wannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yiwuwan a gano usuwa suke da hannu cikin wannan ƙone-ƙone da ya kai ga dasa rayuka guda biyu.
To ko menene ma ɓangaren ƙabilun Murkunawa za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Tanko Bambo Adami wadda ke zama jigo a ɓangaren ƙabilun Murkunawa mazauna yankin ƙaramar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban wadda ya ce
sun kashe mana yaro ɗaya a take ɗaya an kai shi asibiti ɗazuma yaro su suka bi ƙauyuka bakwai suka kone. Ƙauyukan da suka kone kaga sun kone Sarkin Kudu, sun kone garin Galadima, akwai wani gari kusa da Marwa, sun Tabas, sun kone Bargadan, sun tafi Salaminkala, sun kone Salaminkala, sun zo Kuka Kashalla, sun kone suna hari za su je mutum ɗaya kuma babban birnin mu ne.
Karinjawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana kwangaba kon baya akan batun kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda ya ce kamata ya yi su iyaye su tattaro hankali su jibge shuguri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin.
To mu Karinjawa da muna cikin garin a wasu kauyuka ma bayan gari Murkunawa kuma yana bayan gari a wasu garin amma mu ne masu gari mun fi shiga a cikin gari kuma ba zan mu so kuma mu samu wani kasan a cikin gari su ba mu kasance a mun aure kiyar mun zama daya to mu iyaye kuma shugaba gaban ya kamata mu koma ko da bangaren kuma bangaren su a jakunan yar mu ne kiyar galin wurin nan ya kamata kowa kuma kauyen su ke tattara an wan su kabilan su a jakunan mutane.
Shi kuwa Honorable Muhammad Audu AA lauya wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar Arkwala Lau da kuma Karim a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wanda ya ce
a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a rahoton da na samu yau abubuwan ɗin ya ɗan kwanta kaɗan amma an lalata dukiyar mutane an yi kashe-kashe wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda ke kawo zaman lafiya ya Allah wadai da shi ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ma'ana daɗa lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development.
Wannan al'amari dai ya faru ne a yankin Karim Lamido a jihar Taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla biyu da kuma ƙona a ƙauyuka aƙalla bakwai. Lado Salis Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.